Мы стоим по колени в грязи на пороге космической эры.
От винта великий народ.
Казантип, 2005.
Через буераки к звездам.
We'll be right back. like a small company then, you know. Mostly employees were musically inclined, you know. So we all got together and we were in the studio. And we were playing around, I was playing the piano, and Daddy just sort of came around and we put our hearts into it and we worked on it day and night, you know. We had a small band, we had a couple of guitars, we didn't have what we have now as far as instrumentation. So we used what we had the best we know how, and got money.
ich rock it in der Disco, ich rock it in der Disco, ich rock it in der Disco, rock it in der Disco. Die Leute tanzen in der Disco, rock in der Disco, ich rock it, ja rock.
Bye. Oh. Step of Israel. Tough and step. Da 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 da